أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا يمتن رانت لا ربا daren Alhamis, wanda ya daidai da 17 ga watan 7 watan Rajab, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 444, wanda ya daidai da 8 ga wata na 2 miladiya ta 2022 da 23, domin ci gaba da karatun mu na littafin Talkhis wa Ahkamul Janaiz na Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ƙanshi, wanda wannan shine darasin mu na 6 a cikin wannan littafin. A darasi na 5 mun gani bayanin da malam ya kawo mana akan abubuwan da ya wajaba akan makusancin mamaci, wanda idan mamaci ya rasu wanda yake kusa da kai, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umurce ka da kuma ayoyi kamar yadda addinin musulunci ya umarce ka wato kayi wannan abubuwa, wanda mun gansu a wancan sati. Daga ciki shine hakuri da yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta maka, da me da lamarin wannan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, haka kuma da irin riba daga rabasa da mutumin da idan yayi hakuri, ko macen da tayi hakuri idan irin wannan musiba ta same ta ta danta, wato ya rasu, sakamakon ta shine zai zamanto za ka iske su a kofar aljanna suna tsumanka. Haka kuma da irin abin da shari'a ta karantar da mu cewa idan musiba ta same ka shine zaka yi fadin cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha, kamar yadda Ummu Salma a hadisi wanda ya gabata mun gane shi. Da yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi gaba ta gaba, inda malam yayi bayani yace ma yahrumu ala aqaribil mayyit, abinda ya haramta game da makusantan mamaci wato su aikata shi, wanda haramun ne idan an samu wato mamaci ya mutu a gidanku ko wani makusancinka, to wannan abubuwan da za a ambata haramun ne a same ka kana yin ɗaya daga cikinsu, kamar yadda zan mu gani a matsala ta 22. Malam yace laqad harama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama umuran kana wala yazalu ba'dun nas yartakibunaha idha mata lahumul mayyit aw idha mata lahum mayyit. Malam yace haqiqa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wasu al'amurra wanda kana wala yazalu ba'dun nas yartakibunaha, a da sun mutane sun kasance suna yin ta, kuma yanzu ma mutane ba su gushe ba, wato suna fadawa ga wannan ayyuka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana. Idan wato wani mamaci ya mutu, wato nas wani mamacin su ya rasu, fa yajibu ma'rifatuha lijtinabiha fala budda min bayaniha. Malam yace ya wajaba wato mutun ya san su, saboda mi? Saboda ya nisance su. Ka san sharri dan ka nisance shi, kada ka aika ka fada kan wannan aiki alhali kai ko baka sani ba cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan abu. Kinan wasu al'amura ne wanda a da ana yin su, kuma malam yace wala yazalu ba'dun nas yartakibuna, a yanzu ma wannan yanayin namu ko kuma lokacinmu inda malam yake fadi, a lokacin shi yace ana aikata su, wanda zan mu gani kuma a lokacinmu yanzu ana aikata wannan ayyukan ko kuma ba aikata su. Idan ana aikata su kenan sai mu guje su, mu nisance su. Idan kuma ba aikata su falillahi alhamdu wal minna. Alif, malam yace abu na farko yace anniyaha, shine kace mama na anniyaha, sai dai kace kururuwa dauke da kuka, kukan mutuwa. Idan kace kukan mutuwa, ai hawaye ka iya kiran shi kuka. To amma anniyaha zaka dauke ta bi ma'ana kururuwa. An gane kururuwa tare da daga sauti da ihu da wayyo da irin wannan abubuwan da mutane wato suke yi, wanda zaka samu daidai ko a yanzu ma ana samun wanda suke aikata wannan abu. Amma dai ya rabu, saboda alhamdulillah karatu yana isa. Kenan shine abu na farko mallam yace anniyaha ita ce kururuwa ta mutuwa, wanda mutane wasu daga cikin mutane zaka ga suna yi wayyo, sun mutu sun lalace, wayyo kaza wayyo kaza wayyo kaza. Kenan wannan haramun ne, saboda mine wannan da kake cewa wayyo kun mutu kun lalace. Zan mu gani irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma mutane, kada ku ringa kira ma muta, kada ku ringa kira ma kanku wato abin da ya shahi bone da halaka, saboda akwai mala'iku wanda suke ce ya amin. Abinda kake fadi mala'ika yace amin, ai kaga sai ya afku kanka. Ko kuma da wasu suke ce gimshiki ya fadi, kaza da kaza ya fadi, ina mutum miji ya mutu ko kuma uba ya mutu, a ce mun mutu mun lalace, ina za mu shiga. Duka wannan mutum ya kamata ya kiyaye, saboda arzikinka ba wai mahaifinka ba ko kuma mijinki, arzikin naka wai shine zai baka, a'a Allah subhanahu wataala shi yake baka. Wanda kaga arzikinka yana biyowa ta kalkashin shi, wato wannan sababi ne Allah subhanahu wataala yake kadarta arzikin naka sai ya biyo daga kalkashin shi. Amma dai Allah subhanahu wataala shine mai azurtawa, shine yake arzutaka. Shine kenan abu na farko ma da yace anniyaha, kenan shine kururuwa ta abin da ya shafi kukan mutuwa. Yace wa fiha ahadithun kaseeratun taraha fil asli, mallan yace a cikin wato wannan abin da ya shafi anniyaha akwai hadisai da yawa wanda zaka gane su a cikin asalin littafin. Zan mu gani da yawa wani wuri idan mallan yazo zai ce maka fiha ahadithun kaseeratun taraha fil asl, zaka gansa a asalin littafin, wanda wannan littafin talkhisi ne, muka ce resume ne, an dan takaita shi daga wancan babban littafin nashi wato na ahkamul janaiz. Sai mallan yace minha qauluhu sallallahu alaihi wasallama, daga cikin wato hadisan akwai wannan hadisi fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa isnatani fin nasi huma bihim kufur, wato wasu abubuwa a cikin mutane guda biyu wato a cikin abubuwan kafirci ne, wata tabi'a ta kafirci wadda har yanzu mutane wato a cikin su akwai ta. Wata irin tabi'a ce wadda ta kafirci ce mutane suke aikatawa? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'anu fin nasabi, suka game da abin da ya shahi dangantaka, suka game da abin da ya shahi dangantaka. Bi ma'ana ka ringa suka kabilar wani, kace a ai wani kabilar su kaza, ko kuma kabilar wani ba komai bace ba, mu ne kabilar mutahi ta kaza. To wannan abun abu ne wanda yake abin da ya shafi kafirci, wanda bai halatta mutum wanda yake kiran kanshi musulmi ya ringa aikata wannan al'amal. Kenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko at-ta'anu fin nasabi, yace wan niyahatu 'alal mayyit, da kuma kururuwa akan mamaci, kukan mutuwa da ake yi ma mamaci. Kenan kaga wannan at-ta'anu fin nasab, babu wata kabila da tahi wata kabila. Abinda kahi wani a wajen Allah subhanahu wataala shine wato tsoron Allah, shine tsoron Allah. Idan ya zamanto kahi wani tsoron Allah, to kafi shi. Amma ba abinda ya shahi kabila ku ba, cewa mu kabila mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza, kabila suwana ba komai bane, wannan dabi'a ce ta kafirai. Haka kuma anniyahatu 'alal mayyit, ita ma dabi'a ce wadda ta maguzanci ta kafurci, wadda bai halatta mutum musulmi ya kasance wato yana yin ta. Har ya zamanto mun gani a baya cewa mutane wasiya suke cewa kada a yi musu irin wannan al'amari idan ya zamanto sun mutu, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi yake cewa innal mayyita la yu'azzaba bi buka'i ahlihi aw kama qala, lalle mamaci ana yi mishi azaba da mine, da kukan wato iyalin shi da suke mishi wannan kuka na kururuwa. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Kenan wannan abu na farko. Abin na biyu mallan sai yace da na uku ba da jim, yace darbil hudud, shine marin abin da ya shafi kumici. Wasu zaka gani suna ta bugan kumatan su haka, suna sun mutu sun lalace kaza da kaza da kaza. Idan aka ce al-had shine kumci, hudud shine kumatu, kenan wannan shi ma wato haramun ne game da mutumin da mamaci ya mutu naka a same ka kana da wannan tabi'a, kenan bai halatta wannan. Haka kuma washaqqul juyub da kuma wato kekketa abin da ya shafi wuyar riga. Idan aka ce aljayb, asalin aljayb shine wuyan riga nan, daga baya larabci ya tsaye zai ake ce ma aljuhu aljayb, amma asalin shi shine wuyan riga. Zaka ga wasu idan mamaci ya mutu za su zo suna ta kekketa, suna tsaga wuyan rigar su, suna ciccire kayan su. Idan wannan shi ba wato abin da ya shafi haramun ne, bai dacewa mutum musulmi a same shi yana aikata wannan aikin. An rage sautin nan. A same shi yana aikata wannan aiki. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda faɗa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa laysa minna man laqama al-hududa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa baya tare da mu dukkan mutumin da aka same shi yana marin kumatin shi. Idan kana bugan kumatinka amma mutuwa, Annabi yace baka tare da shi. Idan baka tare da Annabi ai kuma kaga babban musiba ce. Haka kuma yace wa shaqqal juyuba, haka baya tare da mu mutumin da yake kekketa abin da ya shafi wuyan rigar shi. Haka kuma wada'a bid'awatil jahili, bid'awal jahiliya, da kuma mutumin da yayi kira irin da'awa ta jahiliya. Sawa'un, dukkan abin da ya shafi jahiliya maguzanci, a same ka musulmici ya zo kai a har yanzu kana aikata irin wannan aiki, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato bai tare da mu. Kina wannan abubuwa guda biyu shi ma haramun ne, dukkan mutumin da aka yi mishi rasuwa ko kuma wani na kusa da shi ya rasu ya zamanto an same shi wato da wannan tabi'a. Abu na biyar, abu na hudu, malam yace halqu sha'r, wato aske gashi. Saboda li hadisi Abi Burda bin Abi Musa, saboda hadisi ya zo daga Abi Burda dan Abi Musa, saboda wasu ana samun su idan ya zamanto sun shiga cikin musiba sai kaga sun je sun aske gashin su gabaki daya, wasu kuma sai su bar shi. Wani zaka gani kamar yadda zan mu gani, idan wai yana cikin musiba zaka ga ko aski be, wani kuma an mushi mutuwa sai ya je waye ya aski, ya kolo ya aski duka gashin jikin shi. To wannan ma bai halitta ba, abubuwa ne irin na da'awa ta wato jahiliya. Yake cewa waja'a Abu Musa waja'an fa ghushiya alaihi, Abu Musa ya kai rishin lahiya, wato ta zo ta zubo mishi har sai da ta sa shi wato ya suma. Yace fa ghushiya alaihi, ya suma. Wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi, kanshi ya daga kai wato game da abin da ya shahi cinya ko kuma kauha daga ɗaya daga cikin matan shi. Fasahati imra'atun min ahlihi, lokacin da ya suma saboda irin rishin lahiyar da yake, bai mutu ba suma ce, sai wata daga cikin matan shi ta yi kururuwa take ihu irin wannan na abin da ya shahi ihun kururuwa ta mutuwa. Falam yastati'u an yarda alaiha shay'an, to shi kuma ya suma ba zai iya ba zamantawa a lokacin ya iya gai mata wani abu ko kuma ya mata wata magana. Falamma afaka, lokacin da ya yi hankalin shi ya dawo, qala, sai yace ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace to ni wa kusan da cewa na kubuta daga dukkan abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya kubuta wato daga shi. Yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yace lalle hakika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bari'a min as-saliqa, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kubuta daga as-saliqa, ita ce macen da take daga sautin ta da kururuwa irin na kukan mutuwa, ita ce ake ce ma as-saliqa. Sai yace wal halika, da kuma wadda take aske gashin ta saboda idan an yi mata mutuwa. Washaqa, da kuma wadda take ciccira abin da ya shafi tufarta idan an yi mata mutuwa. Yace to shi duka ya kubuta ya barranta daga dukkan wanda suke wada wannan dabi'u. kenan wannan dabi'u idan an yi mutuwa haramun ne a samu mutum wato ya kasance yana aikata ɗaya daga cikin wato wa'annan aiki na wato jahiliya abu na gaba mallam yace nashru sha'ri li hadith imra'atun min al-mubayaat qalat nashru sha'r shine wato a tattara gashi haka zaka ga wasu sun saki a jikon sun tattara gashi wai sun shiga cikin musiba ta mutuwa ko kuma wani abu makamancin haka saboda hadisi na wata mata daga cikin wanda suka yi mubaya'a yake cewa kana fi ma akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla nu'sihi fihi ce yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karba daga wajen su na kyautatawa cewa bazas su saba ma ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shine alla nukhammisha wajhan kada su zamanto suna bugan abin da ya shafi huskokin su wala nad'u waylan kada su zamanto suna kira ma kansu wato boni da hallaka irin wayyo mun mutu mun lalace wayyo kaza wayyo kaza wayyo kaza wala nashqu jayban haka kuma kada su zamanto suna kekketa abin da ya shafi wuyan riga su wa alla nanshura sha'ran haka kuma kada mu zamanto muna wato watsa abin da ya shafi gashin mu gabaki daya kenan wannan abubuwa duka wato sun dauki mubaya'a akan ba za su yi su ba kenan mahallin shahid shine na watsa gashi shiga gashin mace ta saki gashin ta haka idan ya zamanto wata musiba ta same ta ta abin da ya shafi wato mutuwa abu na gaba sai yace i'fa'u ba'dur rijal lihahum ayyaman qalilatan hazanan ala maitihim wato wasu daga cikin mutane kuma abinda suke yi idan an musu rasuwa sai ya zamanto wai baka aske gemin ka ba yo da man gemuwa ce a aske shi ka gani ko yace wai shine mallam yace wasu suna cika gemin su wasu kwanaki saboda mi saboda wai bakin ciki da bacin rai game da wato mutuwa wato wannan mamacin nasu wanda shi aske gemu haramun ne a aske gemu saboda gemu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisai sun wuce a lissawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana umarni da a cika gemu a bar gemu ya zamanto an gyara shi gemu ka gyara shi kuma abin da ya shafi gashin baki shine ake so kai qassu sharib ka dan aske shi ka dan sassabe shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yake cewa khaliful yahuda ku saba ma yahudawa ku bar gemun ku ku dan rage abin da ya shafi gashin bakin ku su yahudawa sai su aske gemu su bar gashin baki kaga mutun tuzu tuzu wato yayi tsorata ka to kaga wannan bai ba sannan shi gemu Allah subhanahu wataala ne ya sa shi a huska wato abin da ya shafi maza Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa madalla da Allah subhanahu wa ta'ala da ya adauta huskar maza da gemu kuma ya adauta mata da abin da ya shahi wato mamansu kinan ka gani idan baka da gemu to idan kana aske gemu dan me Allah subhanahu wa ta'ala bai ma ba mata gemu to ka gani kai kanka yayi ka duba ka gani sai ka duba ka gani mata bussu da gemu namiji shine yake da gemu to kai kuma ka zo gemun da Allah ya huddo ma kazo ka aske shi to ka gani wannan dai duka dai mutane ba san ba wani dalili ne suka samu suke aske gemin su wallahi ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu wasu ce ayi su ɗan malikiya ne to malikiya ta suke wanda suka wanda yake aske gemu ko shahada shi ba karba a malikan jama to sai dai ko wani abu ne daban ko kuma yanzu kazo ka aje gemu ko kuma su ringa maka wani a wani ustaz ana maka izgili ana maka izgili ka gani kuma wannan hadari ne izgili da abin da ya shafi wato irin abubuwa na shahira ta addinin musulunci shine mallam yace fa idza madat adu ila halqiha idan kwanakin wannan suka huce kwanakin bakin ciki na mamacin su saboda mamacin su ya mutu shi yasa dan uwan su ya mutu shi yasa suka bar gemu idan kwanakin ya huce sai su aske gemun su shine yace fa idza madau فإذا مدت عادوا إلى حلقها سيس داو واتو يزوا واتو أسكيتا جيمان ياكينا يتي فهذا العفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر يتي وانا عفاء ينا معنى وانشان inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da mata kada su zamanto su suna wannan in gashin su to namiji shi ma kada ya zamanto cewa ka ringa aske gemin ka wanda bai halatta daman wato ka aske wato gemin naka malam yace yudafu ila zalika annahu bid'atun kuma ana karawa akan wannan cewa bid'a ne wannan abin da suke yi wa kad qala sallallahu alaihi wasallama kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar dukkan bid'a bata ce aka kuma kowace bata za ta kai ka zuwa ga abin da ya shayi wuta Allah subhanahu wataala ya kare mu sai malam yace ilman bi anna tazayyuna bi halqiha kama yaf'alu al-aktharuna ma'asiyatun zahiratun bi ittifaq al-a'immati al-arba'a yace tare da cewa wai wasu mutane zaka ga suna aske gemu wai saboda ado wai a irin haka ma idan ka bar gemu zaka ji irin tsayi suna ta yi kana yaro da kai kana wai kana barin gemu kaje ka aske shi to su suna ga ado ne ko kuma kamar yanda malamin nan yace wa ghayruhum lil mukhafata lil mukhalafatiha li anwa'in min adillati shar'iyya kama tarawha mubayinan fi adabuz zifaf a cikin littafin shi adabuz zifaf ya kawo bayani kan irin wanda wai idan yayi arme saboda wai ka aje a ganshi wai latija ne ko kuma wani abu ya je wai ya dan aske gemin shi ya huto shi ma sarmayi to ai ba daga nan bane dake shi gemu sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam la'alla wasu saboda gemin naka ne ma Allah subhanahu wataala ya kadarta wato suka soka har kuka je kuka yi arma ko kuma wani abu makamancin haka to amma ka je ka aski wai kissa da ake bada ta tabbata ko bata tabbata ba wani ne shi yana da gemu masha Allah kawai aka samu wani abokin shi wani dan bid'a ya sa shi ya je ya aske kai ya kamata kai arme kamata ya ka huto jen kaza da kaza da kaza sai ya je ya aske gemu da ya aske gemun ya je an kai amarya ya je gida kawai ta ganshi wa gemu tace lahiya wannan ce a saboda dan huto ne a dan wannan ce a ita yanzu kawai shikenan kawai daman kenan mine saboda gemun ne take ganin kanshi da wasu abubuwa to ya aske ya huto mata wani dodo sai ya huto mata wani dodo karshe dai ba san baya Allah subhanahu wataala ya kadarta da su kenan dai ala kulli hal abin da ya shahi aske gemu haramun bai halatta abu na gaba malam yace al-i'lanu an mautihi ala ru'asa al-mana'ir nisa ko al-nisa al-mana'ir wa nahwiha li'annahu min an-na'i al-mana'ir ko al-manabir tayyib al-mana'ir kenan sai zamanto na wannan manara abinda ya shahi manara ta masallaci haka shine malamin yace shela al-i'lan shine shela irin mutanen da ake sawa su yi su ringa shela an san shela irin anan wajen yekuwa ko anan wajen wanin nan wanda ya share yana yi salar gobroko wa jama'a kaza da kaza da kaza da kaza to irin wannan i'lan an mautihi ayi ta akan mutuwar mamaci to shi ma dai bai halatta wani iri shine ce ala ru'us almana'ir a hau kololuwa irin abin da ya shayi tozan masallaci wasu suke hawa a ringa wani dan wani mai kaza ayi ta ambata wasu abubuwa to a ce ya rasu to wannan da makamacin su wato wannan shi ma haramun ne bai dacewa shine malam yace li annahu minan na'i saboda yana shiga cikin kayyako zan mu gani wani kayyako ne ya halatta kayyakon mutuwan mutum an san meye kayyako labarin mutuwa a ba da labarin wato mutuwan mutum ka ce wane ya rasu shine yace wa kad sabata an huzaifa bin yaman annahu qala huzaifa dan yaman yana cewa idza ana mittu kana idza mata lahu almayyit idan wani mamaci ya mutu nashi qala sai yace la tu'zinu bihi ahada kada ku gaima kowa fa inni akhafu an yakuna na'ya saboda yana tsoro ya zamanto wato kai ya kone wannan hadima shi mutane da zai yace fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i saboda yaji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana hani game da abin da ya shahi an na'i kenan kai yakon wannan irin wanda ayi ta sheda ayi ta kaza ayi ta kaza ayi ta kaza to wannan shine bai halatta ba ko kuma ya zaman to an zo gashi nan abu an zo irin a hukumance zaka gani sai an shi kuma an yi lebe dikor an zo an kawo ka ana ta kaza ana karanta takardu an ce kai ne ka rike post kaza ka rike post kaza ka duk ka mutu kana nan ba abin ne ka a zo a kai ka fale ayi kaza ayi kaza he can bayan wajen kwana nawa tukun aje abin ne ka kaga wannan duk an saba ma abin da shari'a ta karanta shari'a ta karantar cewa idan mutun ya mutu ya tabbata cewa ya mutu a gaggauta aje abin ne shi wannan shine shari'a abinda shari'ar musulunci ta karantar amma kuma zaka gani wato mu wato sabanin haka nan kenan wannan sheila ita ce wato haramun bai dacewa ya zamanto wato ana yin irinta kenan wannan abubuwan da ya haramta ga abin da ya shahi mamaci shine mallan ya kawo mana kukan mutuwa da irin masu ciccira wato wuyan rigar su da irin masu bugan kumatun su da irin masu wato aske gashi da kuma aske gemu duka wannan wato bai halatta ya zamanto wato mutun yana yi wato idan wani mamaci na kusa da shi wato ya rasu abu na gaba mallan yace an-na'yul ja'iz bancin can yace maka ya baka bayani game da an-na'i wanda aka hana kai ya ko bulbada labarin mutuwa irin wanda aka hana sai ya maka fasali yace to ga kuma wanda ya halatta wanne ne ya halatta shine yace wa yajuzu ilanul wafati idza lam yaqtarin bihi ma yushbihuhu an-na'i al-jahiliya ti ya halatta a bada labarin mutuwa idan har bai zamanto ba ya gamu yanda zaka bada labarin yayi daidai da irin yanda ake bada labari a jahiliya ko kuma irin bada labari na maguzanci yace wa qad yajibu zalika idza lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi min al-ghasl wat-takfin was-salatu alayhi wa nahwi zalika yace bari dai a wani lokaci yana zamantawa ma wajibi ne ya zamanto sai an bada labarin mutuwai saboda mi idza lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi idan wato babu wani makusancin mamacin wanda zai tashi da wato haƙƙin shi na ayi mishi wanka ayi sa mishi likkawani ayi mishi sallah da kuma makamantan haka saboda ana samun wani ya mutu babu kowa nashi kuma gashi ya riga ya mutu kenan dole ka tashi ka je ka bada labari kenan nan dole ne akan ka sai ka tashi ka kira jama'a musulmi wanda za su tashi su je su wannan yin mishi saboda idan baka yi ba haka nan akwai wanda aka bada labari wai wani ya mutu cikin dare su ba san baya ake kawai suka je suka binne shi haka nan ba a mishi ba wanka ba a mishi ba sallah ba a mishi ba komai suka binne shi kaga wannan ai bai dace kaga jahilcin ya kai jahilci kidan shi yasa mallan yace bal yajibu wani lokaci yana zamantawa wajibi ne ma ka sanar da mutane kenan ga sunan shine yace li hadisi abi huraira saboda hadisin abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في يوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا كيكو يا كون متو النجاشي أرانا دي متو عند النجاشي لوكتين دي متو النبي صلى الله عليه وسلم يا غي ما صحب بيشي تي مسود أنهو ينسو واتو يا رسول ستاشي أي مشي صلى shine wato najashi anta najashi shine wanda su Ja'far lokacin da suka yi hijira su Ja'far lokacin da suka yi hijira wato bayan wato musulunci yana kahin ayi hijira zuwa Madina sun ta yi hijira Habasha ko sun tayi wajen Najashi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari cewa sarki ne wanda baya zaluntan mutane da yazo su Abu Sufyan su ma daga Makka suka zo saboda a ba su wa'annan sahabban na Annabi sallallahu alaihi wasallam su dawo da su ya tambaye su menene da menene da menene duka suka ba su labari cewa yazo tabbatacce suka karanta mishi suratul Maryam yaji abinda alqur'ani wato ya kawo irin yanda labarin Isa alaihi salatu wassalam wanda ya tabbata musuluncin shi saboda abin da ya shahi yan fadawan shi shi yasa bai bayyana ba abin da ya shafi musulunci shi, saboda wani lokaci shugabanni zaka gani suna gane gaskiya, suna gane addinin musulunci, to amma mene idan sun bayyana a wannan wada wannan su za a samu wasu su musu makalkashiya su zamanto sun kada mulkin su ko wani abu makamancin haka. Wannan kuma bayya nuna cewa a wannan yana da raunin imani ne ko kuma wani abu. Idan ka duba maslaha guda biyu, yana saman mulki idan ya zo ya musulunta bai bayyana ba mutanen gari ga baki daya, amma ya musulunta ka gani zai ba da daman mine musulmi su samu adalci da amn da abin da ya shahi tsaro da abin da ya shahi ba su haƙƙin sa a ƙasa. Amma da zai bayyana ya san kuma wannan na kusa da shi za su iya ture shi, to ka gani zai zamanto a tsoro wani wanda musuluncin ba ya samu ba damar ya ci gaba. Kina ana samun irin wannan a cikin wato al'umma, wannan bai nuna cewa a wani musuluncin shi ba na kirki bane, kawai kai in musulmi ka huto kiri-kiri kawai la ilaha illallah, a kullun akwai hikima da masalihi da mutum wato yake duba, saboda shari'a ta tabbatar mana da irin wato wannan abubuwa. A wajen abin da ya shafi zamanin Annabi Musa da Fir'auna ma mi ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah al-aya. Idan ka gani wannan duka yana daga cikin shi, a gurguje dai Najashi lokacin da ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayar da sahabbai aka yi mishi sallah, wacce sallah ce ita ce salatul ghaib, kenan sallar gawa wanda ake yi ma mamaci wanda ya mutu a wurin da babu wanda za su tashi su yi mishi sallah. Misali wani na kusa da kai ne ya mutu a irin wurin da ka tabbata cewa wanda mutuwar shi ba a samu ba wasu wanda za su tashi su yi mishi sallah, ya ku tashi ku ga muku yi mishi sallah. Daga nan me ake ce mata salatul ghaib, irin masu tahiya sahara nan ya tahi aka ji labarin cewa bai isa ba ko kuma kaza, kuka tabbata da ya shuru ba labari da Allah ko ya mutu akan hanya ko wani abu makamancin haka, kenan kuna iya ku yi mishi sallah. Saboda mafi yawa cikin sahara zaka gani mutane idan sun mutu kawai hidi a isko gawar su, sai dai ka tari idan an zo wuce an gani wani abin da ya shafi takarda ko wani abu, wato za a tabbatar da cewa wannan gawar wane ce. Allah subhanahu wataala ya kiyaye. Kenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yako. Kenan wannan labarin da ya bada na mutuwan Najashi dan mi dan a zo a yi mishi sallah. Haka kuma idan ya zamanto shine malam yace wa yustahabbu lil mukhbir an yatlaba minan nasi an yastaghfiru lil mayyit liqawlihi sallallahu alaihi wasallam lin nasi fi qissati talatihi ala Najashi. Yace abinda ya zamanto mustahabbi ga wanda zai bada labarin kai yako na mutuwa shine ya nema daga wato mutane su yi ma wato mamaci wato abinda ya shafi adda. Kenan abinda ake so, wane ya rasu, wane ya rasu, me ake so daga gare ku shine ku yi mishi adda. Mun ba ku labari wane da Allah wane ya rasu a taya shi da adda kuma a zo a yi mishi sallah. Kenan wannan babu laihi, babu laihi. Amma wane a zo wane ya rasu, wane mai kaza mai kaza, shine mai kaza, shine mai yin kaza, shine mai yin kaza, wallahi ya rasu a yi ta hira ana ta bada labarin wasu abubuwa da yake yi. To wannan kahin abin ne shi, wannan duka bai halatta ya zamanto shine irin na'i wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya hana. Kenan yace an yastaghfiru lil mayyit, sagine mama mamacin gafara li kaulihi sallallahu alaihi wasallama, saboda fadar Annabi sallallahu alaihi wasallama fi qissati salatihi ala Najashi istaghfiru li akhikum kama sayati fil mas'alati 60. Malam yace saboda fadar Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Najashi ya mutu suka yace yake ce masa ban shi istaghfiru li akhikum, ku nema ma wato dan uwanku gafara. Kenan abinda ake so ga mamaci, abinda ake so ga mamaci shine mutane su nema mishi gafara, su nema mishi gafara. Ba wani abu ba ake so, ba so ake ba a yi mishi sadaka. A sadaka ma zan mu zo mu gani yaushe ne wai sadakar wace, waye ma zata karba dan mamaci? Ba kawai dan wani ba ya mutu kawai ka zo kawai ka san shi ka mishi sadaka ne Allah subhanahu wataala zai karba, ba haka nan bane ba. malamai sun kai gede cewa sai in dan mamacin shine yayi sadaka, kuma abinda aka yi so ma shine adda. Kaga dan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma wai ba wani dukiya ba ake so, ba wani abu bane ake so na wannan, sai ce ayi adda. Ita kuma adda ibada ce, kenan hatta da wanda zai yi adda ba a ce akai ba sai an bashi kudin adda ko kuma wani abu makamancin haka. Idan zaka ga an zo wajen mutuwa an kawo ana rabon kuɗi ko kuma wani abu, wannan duk bai dace ba. Ita addu'a ibada ce, addu'a ibada a ko ina ma, hatta wajen irin dar ma'armi. Zaka gani malamai sun zo an zamna an zo ku kun zo a dar ma arman hosi cikin rabin minti sai a dar ma'armi, rabin minti Allah sai a dar ma'armi. Me dar ma'armi in angwanne ya zo to shi zai ce yana neman diyarka, yace ka ce ka bashi. Shikenan malaman da suka zo su yi addu'a kar su yi armi ya darmu, Allah ya darmu. Babu wani wanda duk duba littattafai ka gani an ce sharadin darma armi sai an kira malami ya yi addu'a, babu. Kawai menene to Allah wal musta'an, sai dai mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Zaka gani an zo an bata lokaci da yawa ana ta kaza ana ta kaza, a zo a rarraba ma malamai wato kudi, a zo a yi a huddo goro. Wannan goro a dauka ma al'ada ce, an kawo an bada. To addu'an ma matsalar ta wajen mutuwa ita babban matsala addu'a da ake zawwa a ce, da a ce hakikanin addu'an ma ake tsaya a yi ma mamaci. Zaka ga kawai a karanta kaza, a karanta kaza, karanta kulhuwallah, a yi ta karanta alqur'ani. Shi mamaci yana can yana cikin huwama. To kai an yi sha ɗaya, kan ka ce kulhuwallah wa da an yi sha ɗaya. To abubuwa ne wanda ya kamata idan a kusa da kai kana iya ka gyara wani abu, ka yi kokari ka gyara. Kai kokari ka gyara saboda mutane su gane. Mamacinka idan ya mutu abin da yake so shine addu'a. Addu'a kuma ba a sayanta, addu'a ibada ce. Kawo mamaci ya mutu wane da Allah a taya shi addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi. Kawo ka ce Allah gafarta mishi, Allah ya bashi ikon bada tambayoyi da za a mishi, Allah ji kanshi, Allah gafarta mishi. Wannan haka ake so. Amma a zo a yi ta wani abubuwa, a yi ta wani abubuwa, a yi ta wani abubuwa, duka wannan abubuwa ne wanda ba su tabbata ba daga abin da ya shafi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama. Kawai wasu abubuwa ne da ban tada har a zo irin abin da ya shafi na kwana uku, wai a ce za a ma fidawo. Wallahi da ka san ka zo ka ce zaka ma na kusa da kai, na kusa da ni fidawo, to na hulkowa ta kai wani dan gidanku wa dan wuta ne. Haka ne magana, wani dan gidanku ko in babanka ne da ya mutu dan wuta ne, ka kuɗi a ceto shi daga wuta, ita ce fidao. Alfida a ceto mutum, a ceto. To shi da ya kawo mishi hukunci dan wuta, to kaga kai yanzu hamma ni zan baka kuɗi ka ce kai awa. To kaga abubuwa ne wanda duka dai abubuwa ne wanda kwata-kwata mutane mun jahilci wasu abubuwa, shi yasa ma kuma muke ta shiga ba mu sani ba. Zaka ga wani idan ma ba a yi ba wannan gani yake, ko mamacin nashi an bar shi haka, ko ba a yi ba wata kulawa ko kuma wani abu makamancin haka, wallahi ba haka nan bane ba. Babu abin da ya hika tara jama'a a samu masu tauhidi wanda ba su gama bautar Allah da wani mutum 40, annabi ya ce a wata ruwaya ya ce mutum 100 su tsaya su yi ma wannan bawan Allah na dan uwanka sallah, su mishi addu'a, su roƙa mishi gafara, Allah ya ce sai ya karba. To me yahi wannan? Haka bancin wannan a dawo a yi ta mishi addu'a, ko da yaushe in ka tana wani Allah shi kanshi Allah gafarta mishi, addu'a yake so ba wani abu makamancin haka ba. Kenan wannan addu'a ita ce istaghfiru li ahwikum, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da wato Najashi wato ya rasu, malam ya ce qultu, sai na ce fa qawlun nas yawm fi bila fi ba'd al bilad, irin fadau wasu daga cikin mutane, malam ya ce a yanzu a zamanin shi kenan, al-fatihatu ala ruhi fulan, a karanta fatiha akan ran wani, kaga irin abubuwan yana. Malam yace mukhalifun lis sunnati al-mazkura, yace wannan abu ne wanda ya saba ma sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar sunnar da aka ambata wannan ta cewa amma mutun gafara to a zo a ce a karanta mishi Fatiha a absaran shi wannan ya saba ma sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa bid'atun bila shak yace babu shakka wannan abu bid'a ne bid'a ne kirkire ne aka yi a cikin addinin musulunci ba haka ba addinin yake ba yace la siyama wa anna qira'ati la tasilu ila al-mauta yace barantana ma karatuha bayya zuwa ya isa zuwa ga mamaci alal qawlus sahih malin yace a fada wadda take managarciya fada wadda take daidai yace kama sayati insha Allah ta'ala kamar yanda zai zo wato a gaba in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda cewa karatu kace a zo a ba mu wani karatu karatu ko a zo a ba wani sabka ayi wani waye ya mutu kaza da kaza duka wannan bai zuwa ma mamaci duka bai zuwa ma mamaci abinda ke zuwa ma mamaci direct ne adda shine adda kawai direct zai tare ma mamaci Allah subhanahu wa ta'ala ya karba amma wani ka zo kai sadaka ka zo kai kaza ka zo ayi sabka a zo ayi wannan duka wani wata hanya ce ta wato wanda yake neman wani abin shi dai daban Allah subhanahu wa ta'ala ya kare kenan wannan malam ya kawo mana bayani akan kayya ko shela bada labari na mutuwa wato wadda ta halatta shine a bada labari cewa wane ya rasu a zo da Allah a yi mishi sallah ko wane ya rasu irin na yanzu da ake fadi wane ya rasu za a yi sallah a karhe kaza shi menene ake fadi saboda san alkhairi na mutane su zo saman gawo wannan tawana wanda ya rasu a samu wanda suke da tauhidi su yi mishi sallah haka a samu su ma kansu mutane su samu ladan sun yi mishi sallah kenan dan shine wannan kenan zaka gani daidai ku a tura a salula irin wannan zamanin a ce karhi kaza ko kuma a kai gidan radio a ce a sanar cewa wane ya rasu za a yi janaiza karhi kaza saboda mutane su san lokacin dan aje a yi mishi wato abin da ya shahi sallah aje abin ne shi haka kuma kai wanda zaka bada labarin malam yace ka ce abin da ya shahi wane ya rasu a taya shi addu'a Allah ji kanshi kai ma ka yi mishi addu'a kuma su ma wanda ake ba su labari wato su yi addu'a kinan nan malam ya kawo mana karshen wato wannan fasali sai fasali na gaba shine abin da ya shahi alamatu husnil khatima wato wasu alamomi wanda suke mana nuni game da abin da ya shahi kyakkyawan wato karshe wanda kuma insha Allah sai zuwa abin da ya shahi satin sama idan Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lahiya kuma ya kadarta haduwan mu sai mu tashi kenan a wannan gabai da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين